أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya cikin karatun tarihin rayuwar shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan shine zaman mu na 25 a cikin wannan zama ko kun kunci a cikin wannan jerin silsila na karatun tarihin shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam kuma yau muna 4 ga watan Al-Muharram, hudu ga watan safar shekara ta 443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam. Wasu daidai da 10 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya. A zaman mu na 24 an ji abin da ya faru na yakin da aka yi tsakanin an ji abin da ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yahudawan banu qainuqa da kuma gazwatu sawiq yakin nan wanda mutanen maka suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da sahabbai suka kora su wanda har suka zubar da guzurin su suka tawo da shi bayan wannan sai kuma gazwatu zi amrin wanda shi ma ya biyo baya to shi ma a wannan gazwatu zi amrin din wasu kabilu ne da suka taru za su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya tare su kuma da suka ji labarin fitowar shi sai suka gudu suka watse baki ɗayan su to bayan wannan sai kuma abin da ya biyo baya bayan wannan sai labarin kisan Ka'abu dan Ashrafu wanda shi wannan Ka'abu dan Ashrafu wani kasurgon bai Yahude ne wanda ya dade yana shirya makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa har garin Makka tunda a gefen garin Madina yake yana zuwa har garin Makka ya je ya gaya wa mushrikan Quraishawa sirrukan mutanen Madina sannan ya ƙara ziga su cewa lallai su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da yake yana da dukiya yana ya kasance yana daukar nauyin mutane don a zo a yi kisan gilla ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka kuma shi mawaki ne yana rera waƙoƙi yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin sahabbai yana kuma yin ba'a ga matayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ya zama kamar wata kaya ce a kafar musulmai daga lokacin da aka kashe shi sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi a zuciyar shi da shi da sahabbansa sun samu wani hutu na musamman to bayan wannan sai kuma abin da ya faru na gazwatu Bahran shi Bahran din nan wato wani kauye ne wanda suma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya yaki ya fita musamman domin yin wani yaki a wajen abin da ya faru kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai mutum 300 kowanne da shirin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya jagoranci wannan fitar kuma sun fita ne a cikin watan Rabiul Akhir shekara ta 3 bayan hijirarsa sallallahu alaihi wasallam sun fita zuwa ga wannan wajen da ake kira shi Bahran wato shi wannan Bahran din wani kauye ne wanda a kusa da shi akwai mahakar ma'adanai haka na ƙasa gune mai duwar watsu kuma yana wajejen wani yanki ne da ake kira shi Far'u annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je bai tarar da su ba sai ya zamto sun gudu su kafiran kuma abin ya faru ne a cikin watan Rabiul Akhir annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ƙarshen wannan watan na Rabiul Akhir har zuwa farkon Jumadal Ula a cikin shekara ta 3 dai bayan hijira din sannan ya dawo garin Madina ba tare da an yi wani yaki ba Ibn Hisham ya kawo a cikin kitabul sira juz'i na 2 shafi na 50 zuwa na 51 da kuma Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim al-Jawziyya juz'i na 2 shafi na 91 cewa wato masadiru na tarihi sun samu sabani game da ayyana ainihin dalilin fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga wannan yaki wasu suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu labari ne cewa Banu Sulaim sun kasance suna kokarin hada runduna don su zo su yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tarihi kuma suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne domin yaki da Quraishawa kuma wannan din shine abin da Ibn Hisham ya zaba a cikin kitabul sira nashi Ibn Qayyim al-Jawziyya ma shi ma sai bu bayan shi akan haka dan shi Ibn Qayyim al-Jawziyya ma bai kawo wancan dalilin na farkon ba sai wannan na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ne dan ya tar Qurayshawa a wannan wajen da suka ji labarin fitowar shi suka gudu Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je wajen sai ya tsaya ya zauna har kusan kwanaki 30 a wajen sannan ya dawo gida dan dai a ƙara razana su daga nan sai sariyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wato rundunar yaki wanda shi bai fita ba amma ya tura ƙarƙashin jagorancin sayyidina Zaid bin Harisa shi kuma wannan wato shine ƙarshen sariya wacce ko kuma sariya ko yaki ma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ko ya fita kafin dai yakin Uhud bayan wannan ba a sake yin wani ba sai kuma yakin Uhud kuma wannan din ya faru ne a cikin watan Jumadal Akhira shekara ta uku bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam ga yadda kuma abin ya faru su dai Qurayshawa sun kasance tun bayan abin da ya faru na yakin Badar tsoro ya shiga zuciyarsu sosai kuma sai ya zama su kansu ba su amince da junansu ba sannan sai gashi lokacin bazara yayi suna so za su fita domin kaiwa kayansu na fatauci zuwa ƙasar Sham to amma babu damar da za su je ƙasar Sham dole sai sun wuce ta kusa da Madina don haka sai ya zamto ananin bakin ciki ya same su tunda gashi ba sa shiri da mutanen Madina Safwan bin Umayya a lokacin nan shi aka zaba domin ya jagoranci wannan karabkar don haka sai ya tara sauran Qurayshawa yake ce musu hakika ku sani cewa Annabi Muhammadu da sahabbansa hakika sun tare mana hanyar fataucin mu ba mu sani ba shin yaya zamu yi da sahabban nan nashi tunda sun hana mu sakiya babu yadda zamu yi da su hatta can ta gefen Bahar Maliya nan ma sun riga sun tare domin mutanen wajejen suna shiri da su 100 bisa 100 don haka ba zai yiwu mu wuce koda ta nan din ba shin yaya zamu yi wace hanyar zamu bi idan muka zauna kuma a garin mu muka ce ba zamu fita fatauci ba to zamu cinye ribar mu har mu shiga uwar kudi ma duk mu cinye komai ya zama bamu da komai a hannun mu dan haka babu yadda zamu yi sai mun fatauci fataucin nan kuma mafi riba shine wanda ake zuwa kasar Sham to ita kuma kasar Sham din nan ba zai yiwu a je ba sai an wuce ta kusa da garin Madina yace domin hakika rayuwar mu ta nan garin Makka ba za ta yiwu ba dole sai da fatauci zuwa Sham a lokacin bazara mu je Sham a lokacin hunturu kuma mu je kasar Habasha to daga nan sai suka zauna suka fara munakasha tsakankanin su wato suna wannan ya kawo na shawara wannan ya kawo tashi daya bayan daya sai wani ana kiran shi Al-Aswad bin Abdul Muttalibi ya gaya wa Safwan cewa abinda zamu yi shine mu bi wata hanyar daban ba wacce aka sani ba wato mu dauki hanyar kamar zamu je Iraki hanya ce mai tsawo sosai zamu keta dazuzzuka masu yawa sai mun kama hanya kamar hanyar Sham sai mun kama hanyar wato Najdu mun yi nisa sannan daga can zamu dauki hanya kuma mu yi wajen Sham ita ma hanyar dai tana wucewa ne ta gabashin garin Madina amma gabashin mai nisa sosai to su ko Quraysha sun kasance saboda wannan hanyar kwada-kwada ba sabunta don haka ba su sanya ya take ba to karshe dai shi Al-Aswad bin Abdul Muttalib sai ya ba wa Safwan bin Umayya shawara su bi wancan din aka kuma yadda da shawarar aka ce to yanzu yaya za a yi tunda ba a san yadda hanyar take ba sai shi dai Al-Aswad din ya sake ba da shawarar cewa a dauki wani mai suna Furatu bin Hayyan
daga Banu Bakr bin Wa'il a dauke shi ya zama shine jagora wato ko kuma masanin hanya wanda zai rika nuna hanya da za a bi shikenan da suka yi muwafaka akan wannan shawara sai karab karkasuwanci ya hadu suka fita karkashin jagorancin Safwan bin Umayya suka dauki wannan sabuwar hanya wanda kuma a wannan lokacin ba su sani ba ashe tintini labarin su ya riga ya isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da ya faru shine akwai wani da ake kiran shi Sulaidu bin Nu'man ya kasance ya riga ya musulunta amma sai ya zauna a nan garin Makka bai riga ya hijira zuwa Madina ba ya musulunta yana tsakankanin su ba su san ya musulunta ba to sai ya hadu da wani wanda ake kiran shi Nu'aymu bin Mas'ud al-Ashja'i a lokacin nan ba a riga ya an haramta shan giya ba suka hadu a wajen shan giya shikenan shi Nu'aymu a sannan bai musulunta ba shi kuma ya san duk halin da ake ciki game da hanyar fatauci ta Qurayshawa din ya san duk shawarar da aka yi da sauransu to yayin da giya ta kama shi sosai shi wannan Nu'aymu sai ya kama gaya wa shi wancan din ya fara gaya wa shi musulmin Sulaidu bin Nu'man cewa ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga hanyar da ayarinsu na Qurayshawa ya bi dan haka shi kuma Sulaidu sai ya mazai aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da kanshi ma kai ya hau doki a gurguje ya tafi garin Madina cikin lokaci kankani ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da ake ciki dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam labari na isa kunnan sannan take sai ya hada wata runduna karkashin wato jagorancin mutum 100 runduna ta kunshi mutum 100 suka tafi karkashin jagorancin sayyidina Zaid bin Haritha al-Kalbi radiyallahu anhu Zaid yayi sauri suka fita suka je suka tare wannan ayarin a lokacin nan ayarin sun sauka a daidai wani waje dan su tsaya su shayar da dabbobin su wani waje ne a kasar Najd ana kiran wajen Qarda a nan wajen suka hadu da su suka kore su gaba ɗaya da shi Safwan bin Umayya da sauran waɗanda ke tare da shi a cikin wannan ayarin suka gudu don tsira da rayukansu to su kuwa jama'ar musulmai a lokacin nan suka kama ɗan jagoran tafiyar wancan Furat wanda aka ɗauke shi musamman don ya zama ɗan jagora Furat bin Hayyan suka kama shi suka taho da shi garin Madina bayan shi ma wasu malaman tarihi sun ce har da ƙarin mutum 2 sannan kuma suka samu ganima mai yawa domin duk kayan da Qurayshawa nan suka hada da su je su sayar a ƙasar Sham sai zama gaba ɗaya ganima ce ga musulmai aka koro aka dawo da shi gida aka dawo da shi garin Madina a lokacin nan akwai ƙwaraye da kwanukan cin abinci irin na azurfa wanda aka yi daga nan Makka za a kai su ƙasar Sham a sayar to iya irin waɗannan din an yi kiyasin kuɗin su ya kai kamar dinari 200,000 ka kuɗin ba fa kankanin kuɗi bane domin kowanne dinari ɗaya a yanzu yana yin kamar misalin kusan naira 90,000 da wani abu kowanne dinari ɗaya to dinari 200,000 annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wannan ganimar ga su wayannan sahabban bayan ya cire kumsi ya raba musu kuma sauran abin da ya saura a ciki shi kuma Furatu bin Hayyan aka kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi wa'azi ya ja hankalin shi ya kira shi zuwa ga addinin musulunci kuma ya amsa ya musulunta kaga shi an tsamo shi kenan daga duhun kafirci Ibn Hisham duka ya kawo wani a cikin kitabu sira juz'i na 2 shafi na 50 zuwa na 51 haka nan ya zo a cikin littafi mai suna Fiqhus Sira na Imam Al-Ghazali shafi na 190 da kuma littafi mai suna Rahmatul Lil Alamin juz'i na 2 shafi na 219 to wannan abin da ya faru na wannan karabkar tasu ko ayar nasu na fatauci to ya zama wato kamar an karya kashin bayan kafirci an karya kashin bayan mushrikan Qurayshawa domin ko wannan abin ya matukar tada musu hankali dama sun rasa yadda za su yi ma shi kansa fataucin su yi shi cikin tsoro suka fito to kuma gashi abinda suke tsoro din ya same su dan haka sai ya zama gaba ɗaya sun rude sun rasa ma inda za su sa kansu dan haka sai ya zama ba su da zaɓi sai illa abu 2 dole su yi ɗaya cikin 2 ko dai su je su nemi sulhu da jama'ar musulmai su yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su nemi zaman lafiya in an zauna lafiya shikenan su cigaba da wucewa suna yin fatautin su ko kuma in ba za su yi wannan ba to sai dai in su zo a gwabza yaki in ya so wannan yakin da za su yi in sun samu nasara a yakin wanda kide dawo musu da sauran mutuncin su wanda mutuncin su dama ya riga ya zube kwarjinin su ya riga ya zube a irin sauran Laraba tun daga kan abin da ya faru na yakin Badar da kuma yadda suka rika fitowa dan yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kunyata su daga sun ji labarin fitowar shi sai su gudu to kuma yanzu gashi sun shirya ayarin su na fatauci nan ma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun tare sun kwace komai kuma dama wannan abin da suka yi ba haramun bane domin ko ba komai wato kamar karbe ko kuma kwace makami ne daga hannun maki mutum ne kana yaki da shi to yana daga hanyar da zaka bi dan kariya shi da kuma rage mishi karfi kar ka bari ya mallaki wasu abubuwa waɗanda zai yaki ka da su shi yasa zaka ga ko a yanzu idan Amurka tana yaki da wata ƙasa sai su sa musu takunkumi misali takunkumin cewa ƙasar ba za a sayar mata da abu kaza ba wasu abubuwa waɗanda ƙasar take matuƙar buƙata dan kira makamai ko dan yin wasu abubuwa nasu na ci gaba sai a ce to an haramta musu sayen wannan abu babu wata ƙasa da za ta saki cinikayya da ita akan wannan idan kuma suna kera wani abu nasu na musamman nan ma sai a ce to babu wata ƙasa da za ta saki saya an sa musu takunkumin tattalin arziki kenan takunkumin kare tattalin arziki to shi ma wannan kamar takunkumin kare tattalin arzikin Qurayshawan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu dama kuma kamar yadda muka faɗa a baya can mafi yawan dukiyoyin musulmai da suka yi hijira suka bar gidajensu da dukiyoyinsu da iyalansu suka taho garin Madina to su wayannan mushrikan su suka rika bi suna shiga gidajen mutane suna faffasawa suna kwashe dukiyar suna hadawa don yin wannan fatauci to bayan faruwar wannan abu sai ya zama garin Makka wato yana ko ina yana tiriri a garin Makka tiriri saboda tsananin fushi da gaba da kiyayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya same su tun daga abin da ya same su na yakin Badar wanda saboda tsananin fushin abin da ya same su a yakin Badar suka hana matansu da ƴaƴansu kuka saboda ayin sun yi kuka za a gane zurfin bakin cikin nasu to kuma yanzu ga wannan karya tattalin arzikin su da aka yi sannan ga manyan garin da aka karkashe a yakin Badar wanda duk a cikin mutum 70 din da aka sha Badar babu wanda ba babba bane a ungonsu ko a lardinsu ko a cikin kabilarsa da haka sai ya zama gaba daya wato mushrikan Qurayshawa sun cika da fushi da tsananin kiyayya da kuma kokarin wato niyyar ramukan gayya akan jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam eh kamar yadda na faɗa a baya sun hana matayensu kuka da ƴaƴansu da kowa ma an hana yin kuka bisa waɗanda aka kashe a Badar sannan kuma waɗanda aka kama daga cikin jama'a su mutum 70 ɗin da aka kama a madadin birsunonin yaƙi da sai suka hana zuwa a je a biya kuɗin fansansu da wuri saboda wai in aka je da wuri aka biya kuɗin fansa ai musulmai za su gane cewa ana cikin wani hali amma in aka yi jinkiri kafin a biya to aka nuna kamar ba a damu ba da abin to wannan wai zai sa kamar halin da suke ciki ya ɓuya ga jama'ar musulmi wai ka saboda kar jama'ar musulmi su gane zurfin bakin cikin da suke ciki su mushrikan to bayan wannan yakin Badar din ne wato abin da ya faru gare su Qurayshawan sai suka ittifaki a tsakankanin su cewa duk yadda za su yi tattali su tara karfi da karfi dan yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wannan ne kadai zai kashe wutar bala'in da ke zukatansu na abin da ya same su daga sai suka fara yin tanadin kayan yaki da sauran abubuwa tun daga bayan faruwar Badar Ikramatu dan Abu Jahal da kuma Safwan bin Umayya sanan duk basu musulunta ba da Abu Sufyan bin Harbin duk daga baya sun musulunta da kuma Abdullah bin Rabi'a da saura daga cikin manya-manyan jagororin Qurayshawan wadda sai wayannan su ne waɗanda suka fi tsananin nishadi da kuma san aje a buga a sake yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne kuma da dalilin shi bayan kafircin a sannan din da shirkar tasu da sauransu Ikramatu dai dan Abu Jahal ne kowa ya san waye Abu Jahal a harkar kafirci Safwan bin Umayya dan gidan Umayyah bin Khalaf ne shine wannan kafirin wanda su Bilalu suka kewaye shi suka kashe shi wani katan kafiri ne wanda bayan an kashe shi ma da yake sahabban sun daddatsa shi sosai sanda ake janyowa gawar su gawan kafiran ana jefa su a wani rijiyoyi shi da aka janyo gawar sa ga nauyi nan take tarwatsewa yayi saboda ya sassaru kuma ya riga ya kumbura Abu Sufyan bin Harbin kuwa a sannan shine kamar shugaban ayarin su na kasuwanci ayarin fatauci ana bashi jagoranci a abubuwa da yawa nasu Abdullahi bin Abi Rabi'a shi kuma wato da mahaifinsa da mahaifin Abu Jahal wa da kani ne saboda Abdullahi bin Abi Rabi'a wannan shi Abu Rabi'a din da shi da Hisham da Walidu dukan su ƴaƴan Mugira ne baban su daya dole kowanne yana da dalilin shi na tsananin san aje a sake ya karɓi Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka farkon abin da suka fara yi shine bayan ayarin su ya tsira ayarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito domin tarewa sai kuma ya zama dalilin yakin Badr to ayarin ayi in ba manta ba cikin kissar yakin Badr mun fadi cewa ayarin ya tsira karkashin jagorancin Abu Sufyan dan haka sai wayannan jagorori nasu su daga shi Abu Sufyan din da sauran jama'ar sai suka ce to yanzu abin da zamu yi shine wannan ayari kowa yayi hakuri da duke shi dake cikin wannan ayarin tun daga abin da ya same mu na Badar ya ku Qurayshawa hakika Annabi Muhammadu ya tarwatsa mu ya karkashe jagororin mu yanzu saboda haka abin da zamu yi shine kowa ya hakura da dukiyar shi dake cikin wannan ayarin fatauci mu hada wannan kudin aje a sayo karin makamai kuma abin da ke cikin wannan wato ayarin fataucin abin da ke ciki gaba ɗayan an hada dukiyar waje guda ta kai kamar dinari 50,000 to gaba ɗaya haka suka je suka sayo karin makamai da dawakai da kayan yaki saboda wannan ne Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar nan ta 36 a cikin suratul anfal inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabu Allah yace hakika waɗannan da suka kafirta suna ciyar da dukiyoyinsu domin su tare mutane daga bin tafarkin Allah Allah ya ce da sannu za su ciyar da dukiyar tasu amma daga ƙarshe zai zama musu nadama a kansu sun mai gulabuna sannan kuma za a rinjaye su a yakin da za a yi a gaba za a sake rinjaye su dai abinda ba sa so daga nan sai suka kuma bude asusu ko kuma gidauniya ta neman taimako don aje a yaƙi musulmai a lokacin nan hatta garuruwan baƙaƙen fata tsallaken ruwa kenan Habasha da sauransu garuruwan baƙaƙen fata duk sun kawo musu wato agaji hakanan sun shiga neman taimako wajen Banu Kinana da kuma mutanen ƙauyukan da ke gefen garin Makka na kusa da na nisa a lokacin nan sun yi ta kiransu suna ƙara kwaɗaitar da su game da a zo a yaƙi musulmai har sai da ya zama Safwan bin Umayya ya kasance ya ruɗu wani wanda ake kiran shi Abu Izza wani sha'iri ne wanda a yaƙin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi afuwa yana daga cikin fursunonin yaƙin Badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi afuwa ya ce kai zan kyale ka ba sai ka fanshi kanka ba na kyale ka amma ka dauka min alƙawari har abada ba za ka sake yin waka ka zagi addini na ba sannan kuma ba za ka sake taimakon makiyana a kaina ba yace ya yarda to amma daga baya Safwan bin Umayya sai ya rude shi cewa ya rika shiga kasuwanni da ƙauyuka yana yin waka wacce zai rika jan hankalin mutane dan a zo a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya kuma yarda din yaje ya ci gaba shi kuma Safwan bin Umayya ya mishi alƙawarin cewa in an fita yaƙin Uhud an dawo to inda ya dawo da ransa to zai bashi abin da zai ishe shi iya rayuwar shi zai mara kyautar yanke talauci idan ma kuma ya mutu a can abun yakin shi Abu Izza din Safwan bin Umayyah yace to shi zai dauki nauyin ciyar da ƴaƴansa mata gaba ɗayan shikenan Abu Izza ya ci gaba da yin waƙoƙi yana kwadaitar da mutane musamman kabilun Larabawan ƙauyuka yana ci gaba da kwadaitar da su da waƙoƙin shi dan su zo su yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai ya saki samun wani sha'irin na daban mai suna Musafi'u bin Abd Manaf al-Jumahi shi ma ya kira shi har ila yau ya dai sa shi akan irin wannan aiki cewa ya rika yin waƙoƙi na zagin musulunci da musulmai da kuma fadar maganganu akan Annabi alaihi salatu wassalam da kwadaitar da kafirai cewa su zo su yaƙi Annabi Abu Sufyan ya kasance wato shi ma mai tsananin kiyayya ga addinin musulunci da kuma musulmai da haka bayan dawowar shi daga gazwatu Sawiq wannan yaƙin nan da suka fita wanda daga jin labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika zubar da kayan guzurin su din suna gudu gazwatu Sawiq to bayan dawowar shi daga wannan yaƙin bai samu komai din nan ba bai samu biyan bukatar shi ba to sai ya zama gaba daya mutuncin shi ya ƙara zubewa tsakanin su Qurayshawa din da haka shi ma yake so a saki fita a saki gwabzawa dan ya samu ko mutuncin shi ya farfaɗo wannan abin da ya faru kuma na ayarin Qurayshawa da jama'ar musulmi suka tare sai zama ya ƙara yayyafa wutar wato kirari ya ƙara yayyafa wutar gabar kirari wannan sariyar ta Zaid bin Harisa wanda suka fita suka je suka tare su nan suka kwaci duk abin da suka tafi da shi dan haka sai bakin cikin shi Abu Sufyan ya ƙara karuwa dan haka daga nan sai suka fara shirya rundunar da za su fita domin yaƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da shekara ta zagayo bayan yaƙin Badar ka san yaƙin Badar an yi shi ne a watan Ramadan a shekara ta biyu bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam dan haka da wani Ramadan din ya sake zagayowa sai suka fara shirya runduna domin a fita a yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan mushrikan suka hadu sai suka kai mutum 300,000 mayaka daga mushrikan Qurayshawa da kuma kawayensu wanda suke da kawancen yaƙi kawancen taimakekeniya idan yaƙi ya tashi na daga ƙauyukan Larabawa haka na ƙauye kai hadda ma tsallaken ruwa wato garuruwan baƙaƙen fata sai suka ga cewa su jagororin yaƙin Qurayshawa din suka ga cewa ya dace su fita hadda mata domin matan su zama su ne musu waƙoƙi da za su ƙara musu wato dagewa akan yaƙin kuma domin su mazajen su ga cewa in har suka yi ragwanci ba su dage ba aka gama da su to za a kama hatta matayensu duka za a mai da su bayi za a kama su a cikin bursunonin yaƙi don haka dole su dage to matayen da suka fita don wannan yaƙin su 15 ne ƙarƙashin jagorancin matar Abu Sufyan mai suna Hindu bintu Utba wace mahaifinta Utbatu ɗan Rabi'atu yana daga cikin gawar farko a yaƙin Badar dama da haka tana da tsananin kiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan dan bata musulunta ba sai a can ƙarshe a lokacin nan kayan yaƙin da suka fita da shi kaɗan daga ciki ya haɗa da raƙuma guda 300,000 da kuma dawakai guda 200 sannan kuma suna da garkuwa guda 700 da kuma silki shi ma guda 700 jagoransu babban kwamandansu a lokacin nan shine Abu Sufyan bin Harbi bangaren mahaya kuma jagoransu shine Khalid bin al-Walid sannan shi ma bai musulunta ba da shi da Ikramatu bin Abi Jahal amma tutarsu ta kasance tana hannun Banu Abdiddar tutarsu ta yaƙi a wannan ranar daga nan sai suka fara fita daga garin Makka suka kama hanyar tafiya garin Madina sun fito cikin fushi da tsananin kiyayya da gaba da kuma niyyar ɗaukar fansa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga labari daga Abbas dan Abdul Muttalib baffan shi kenan Abbas dan Abdul Muttalib ya kasance shi ya musulunta amma yana nan dai yana ci gaba da zama a garin Makka duk abin da yake faruwa a garin Makka in wanda zai ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labari ne to yakan yi sauri ya aika ko ya tura bayinsa ko ya ba wasu dai sako a rubuce aje a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam to yayin da suka fara shirye wannan runduna za su sake fita to annabi sayyidina Abbas dan Abdul Muttalib sai ya rubuta wasiƙa ya aika da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan aikin nasa ko yayi kokari domin tafiyar da ke tsakanin Makka da Madina ya kai kilomita 500 da wani abu amma duka a kwana uku yayi ta akan doki a kwana uku kaga yayi kokari kwarai da gaske har sai da ya kai wannan wasiƙa ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam hannu da hannu arhali a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masallacin Quba a lokacin nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa sayyidina Ubay bin Ka'ab wannan wasiƙar shi ya karanta ta Annabi sallallahu alaihi wasallam umarci shi da cewa ya boye magana kar ya ba kar ya gaya wa kowa ya dawo da sauri zuwa cikin garin Madina sannan ya tara jagororin sahabbansa daga cikin al-muhajiruna da kuma al-ansar domin yin shawara to dama abin da ya faru tun bayan yakin Badar kabilun Quraysh a kabilun kabilar Quraysh sun kasance suna tsananin wato gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun bayan yakin Badar dan haka suna turowa mutane lokaci lokaci dan yin kisan gilla ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dan kawowa hari gefen garin Madina kamar yadda a baya mun kawo labarin zuwan Abu Sufyan da shi da wasu jama'a ta nashi suka zo suka kona wasu gidaje a garin Madina suka fita a guje aka bi su ba a same su ba sannan kuma mun kawo labarin Umayr bin Wahab wanda shi ma turo shi aka yi musamman dan ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla amma daga baya Allah ya mishi arziki ya shiga musulunci ya zama dalilin musuluntarsa dan haka saboda wannan abubuwan da suke faruwa sai ya zama wasu jama'a daga cikin al-ansar daga cikin su akwai Sa'ad bin Mu'az da kuma Usayd bin Hudayr da Sa'ad bin Ubada sun kasance koyaushe suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a kofar gidan shi suke kwana da makamai a hannayensu domin ba da kariya gare shi haka ne take ta faruwa har zuwa lokacin da Allah ya saukar mishi da ayan nan wallahu ya'simukum minan nas to daga nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ku je ku Allah zai kare ku haka nan wasu daga cikin al-ansar din da suka fita suna tare duk kofofin shigowa garin Madina dare da rana domin wannan dalilin da aka koyo shi ana cikin shiri an san dama da zaman wannan kuma ga sauran kabilun ƙauyukan garin Madina din waɗanda ainihin aikin su da kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam babban aikin su shine tare hanya fashi da makami suke yi to su ma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya katse musu hanzari sun rasa yadda za su mutanen Makka sun fito dama da rundunar su kamar yadda muka faɗa a baya suka kama hanya suka yi yamma daga garin Makka sannan kuma sai suka yi kwana suka dauki hanya suka yi wato arewa sosai har sai suka je dab da garin Madina yayin da suka zo daidai wani waje da ake kiran shi al-Abwa'u wajen da aka binne mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sai Hindu bint Utba ta nemi cewa su bude kabar mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam su fito da gawar to a lokacin nan sauran waɗanda ke tare da su daga cikin mazaje sun suka ce a'a idan muka fara yin wannan to ba mu san irin bala'in kuma da zai same mu ba suka ce gaskiya bai kamata ba don haka shikenan sai suka kibiye mata suka ci gaba da tafiya dai har sai da suka zo dab da garin Madina suka biyo ta Wadul Aqiq wani kwari ne haka kwarin aqiqu kusa da garin Madina suka biyo ta nan sannan suka wuce suka yi dama har sai suka sauka kusa da dutsen Uhud a wani waje da ake kiran shi Ainain anan suka sauka a wani waje haka wata ƙasa mai yawan kamar kanwa dan har yanzu nan haka ƙasar wajen take a gefen bakin kwarin to anan suka sauka a ranar wata Juma'a 6 ga watan Shawwal shekara ta uku bayan hijirar Annabi alayhi salatu wassalam wato haka sun fito kenan a farkon ko kuma a ƙarshen watan Ramadan sai iso nan gun a ranar 6 ga watan Shawwal to labari ya iso cikin garin Madina cewa ga dakarun Makka sun zo sun sauka a wannan wajen kuma an san dama yaki ne su tolus da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira wata majalisa don yin shawara da haka zo aka zazzauna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara ba su labarin wani mafarki da yace hakika naga nayi wani mafarki kuma hakika alkhairi na gani hakika naga wasu shanaye ana yanka su sannan kuma naga marƙar takobina wata kofa haka a marƙar takobina sannan kuma naga hakika ni na sanya hannuna a cikin wani silki wanda babu kofa a cikin silki amma na sanya hannuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fassara wannan shanayen da ya gani a yayyanke sahabban sa ne waɗanda za su yi shahada a yakin da za a yi sannan wannan kofar da ya gani a marƙar takobin sa shi kuma wannan yace wani mutum ne za a kashe daga cikin iyalan gidana sannan ya fassara wannan sirken da ya gani wanda ya sanya hannunsa a ciki sirken kuma bai da kofa yace to garin Madina ne cewa kafirai duk yadda za su yi ba za su samu damar shigowa garin ba sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa shi dai ra'ayinsa shi ne a zauna a cikin garin Madina kar a fita idan kafiran nan sun gaji da zama a gun suka ce za su shigo garin Madina to a nan sai a ta karkashe su a ta mata da ƙananan yara da kowa da kowa ma sai a ɗau makamai wasu su hau saman ɗakuna wasu su hau saman katangu a yi ta harbin kafiran ana karkashe su to ya faɗi wannan kuma da yawa daga cikin mutane musamman ma Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya goyi bayan wannan ra'ayin na farko wannan shawarar ta farko wani shi Abdullahi bin Ubay bin Salul dama munafiki ne kuma ya goyi bayan shawarar ne saboda ya san cewa ba ita ce shawarar da tafi ba shawarar da tafi kyau shine a fita din domin aka bar su suka shigo kuma ga su da tsananin yawa tunda sun fito wajen su 3,000 ne to kaga ba san irin ta'adin da za su yi ba dan haka sai Allah ya so ya kunyatar da shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya bayyanar da shi da sauran jama'arsa don a gane su kace dai Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin fudala ussahaba suka bayar shawara cewa a fita kawai kamar yadda aka fita a ranar Badr wannan din ma fita za a yi dama su kuma wa'annan din ba samu sun je Badr ba dan haka suke so su ma wani yakin ya zo dan su ma su nuna irin nasu kokarin wani daga cikin su sai ya miƙe ce ya ma'aikin Allah mun kasance muna burin irin wannan ranar ta zo mana mun kasance muna roƙon Allah mu ma ya azurta mu da samun yin shahada mu ba da ranmu a kashe mu domin ɗaukaka addinin Allah to gashi Allah ya kawo mana wannan ranar kuma lokacin fita ya kusa dan haka za mu fita kawai mu je mu tari abokan gabanmu dan kar su ga cewa kamar mun ji tsoro to daga cikin waɗanda suka matsa kan a fita ɗin a ji a tari kafiran akwai sayyidina Hamza dan Abdul Muttalibi baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda dama ya kasance a yakin Badr shi ya yi fata-fata da kafiran ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa haƙiƙa ya Rasulullahi ina rantsuwa da Ubangijin da ya saukar maka da wannan littafi na Alƙur'ani a yau dai ba zan ci abinci ba har sai na fita don in yaƙi su da takobina a wajen garin Madina daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar wancan ra'ayin na farko ya dawo kan wannan ra'ayin na sayyidina Hamza cewa a fita din tunda mafiya yawan matasan sahabbai su sun fi so a fita din to daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ranar juma'a ne da hantsi wannan abin ya faru aka fito aka yi sallar juma'a a sallar juma'ar a hudubar sallar juma'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu wa'azi sannan ya umarce su da cewa su yi hakuri kuma su yi kokari sosai wajen yaki da kafirai ya kuma ba su labarin cewa matukar sun yi hakuri to nasara tana gare su taimakon Allah yana tare da su don haka ya umarci sahabban sa da cewa lalle ayi shirin yaki tun daga abokan gaba sun zo dab da gari daga nan sahabbai radhiyallahu anhum sai zuciyarsu ta kara fari suka yi farin ciki sosai suka je suka yi shiri sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo gida daga sallar juma'a ya shirya ya fita akai sallar al'asr to a lokacin nan da yawa daga cikin sahabban sa wadanda suke can saman garin Madina da sun shigo domin fita wannan yaki bayan an sallaci al'asr annabi sallallahu alaihi wasallam sai shiga gida tare da sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dibo kayansa na yaki sayyidina Abu Bakar da sayyidina Umar suka daura mishi rawanin sa sannan suka sanya mishi sirken shi da kwalkwalin sa kayan yaki dai gaba daya sannan kuma ya dauko takobin sa ya riki ya sanya sirki har guda biyu a jikin sa ya ratayo takobin sa ya fito zuwa ga mutane to a lokacin nan mutane gaba daya suna jiran fitowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sai Sa'ad dan Mu'az da Usayd bin Hudayr suka kalli sauran mutane suka ce muna ganin fa kamar ko tilastawa annabi sallallahu alaihi wasallam muka yi akan maganar fitan nan wata kila ran shi baya san haka dan haka kawai mu bar al'amarin zuwa gare shi in har ran shi baya san fitan nan to kar a fita gaba daya suka yi nadama bisa shawarwarin su na farko cewa lalle lalle sai an fita nan to bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka ce ya ma'aikin Allah hakika bai kamata ba gare mu musabawa shawararka dan haka kai yadda kake ganin yafi in kana ganin a fitin shikenan mun fita in kana ganin a zauna kawai mu zauna din kamar yadda ka fada da farko to a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu wa hiya dir an yad'aha hatta yahkum Allah bainahu wa bain aduwihi yace ai bai kamata ba ga wani annabi daga cikin annabawan Allah matukar da ya sanya kayansa na yaki wato sirken shi kenan ya cire ba tare da Allah ya hukunta tsakanin shi da tsakanin makiyansa ba a tunda dai na riga na ma'anar magana shine tunda na riga na sanyo kayana na yaki to dole sai an je an buga dole sai an fita an buga wannan yana nan a cikin musnadu na Imam Ahmad dan Hanbali da kuma Imam Nisa'i da Imam Al-Hakim da Ibn Ishaq duka sun ruwaito wannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya raba rinduna ta sa zuwa gida uku akwai al-muhajirun mutanen makka waɗanda suka yi hijira daga cikin sahabbai sai ya bada tutar su karkashin jagorancin Mus'ab bin Umair al-Abdan akwai kabilar Aus daga cikin mutanen Madina sai ya bada tutar su karkashin jagorancin Usayd bin Hubayr radiyallahu anhu akwai kuma bangaren kabilar Khazraj daga cikin mutanen Madina sai kuma sai ya bada tutar su karkashin jagorancin Al-Hubbab bin Al-Munzir sahibul ra'ay radiyallahu anhu a lokacin nan gaba daya rundunar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 1000 ne a cikin su akwai mutum 100 sanye da sulki akwai kuma mutum 50 akan dawakai da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga garin Madina sai ya sanya Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda dama shi ladani ne daga cikin ladanan annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya bar shi a matsayin shi ne limamin sallah zai rika yin sallah ga sauran waɗanda suka rage a garin Madina daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini aka fita domin abin aka fita ta kofar kudu daga garin Madina a lokacin nan da Sa'ad bin Ubada da Sa'ad bin Mu'az suka fita suka zama suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana tafiya yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce saniyatul wada'i to sai ya ga wasu jama'a su kuma daban haka suna da dan yawa sai ya gansu daban sai ya tambaya wa'annan fa su wane ne sai aka ce ai Yahudawa ne waɗanda suke da kawancen yaki da Khazraj dama suna da kawancen cewa duk sanda Khazraj za su yi yaki to za su zo su hana su za su zo su taya su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya to me dalilin fitar su aka ce su ma suna so ne su fito domin su taya ka yaki da mushrikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shin sun musulunta ne za su zo su taya mu yaki sai aka ce ba su musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai ba za mu nemi taimakon kafirai dan yin yaki da shirka ba tunda su ma shirka suke yi su ma kafiri ne wayancan ma kafiri ne bambancin su kawai shine su Yahudawa ba sa gotar gumaka sun dai yi taurin kai sun kafircewa Allah suka kafirce wa kuma manzannin Allah su kuwa mushrikan Qurayshawa shirka suke kai tsiye suna bautar gumaka dan haka ba za mu nemi taimako da kafirai akan mushrikai ba sai dan manufofin su ɗaya ne sun fi kusa da juna yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wani waje da ake kiran shi Ash-Shaykhan annan sai ya zauna aka tsaya ana dudduba rannan da aka fito da su ana kikirgawa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen sai ya duba ya ga akwai har kananan yara an fito da su dan haka sai ya mayar da su wadanda karfin su bai kai su fita wajen yaki ba daga cikin wadanda aka mayar a wannan ranar akwai Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab akwai Sayyidina Usama ibn Zaid sannan duk suna matasa suna yara haka ba su shekara 14 15 ba akwai Sayyidina Usaid ibn Zuhair Sayyidina Usaid ibn Zuhair akwai Sayyidina Zaid ibn Sabit akwai Sayyidina Zaid ibn Arqam akwai Sayyidina Arabah ibn Aus akwai Sayyidina Amr ibn Hazm akwai Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wannan shahararren sahabin mai yawan ruwayar hadisi shi ma a sannan shekarunsa ba su wuce 15 ko 16 ba akwai Sayyidina Zaid ibn Harisah al-Ansari domin Zaid ibn Harisah guda biyu ne akwai Zaid ibn Harisah bararren bawan Annabi sallallahu alaihi wasallam baban Usama ibn Zaid akwai kuma Zaid ibn Harisah al-Ansari wanda shi kuma mutumin Madina ne shi ma a wannan rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya koma gida shekarun shi basu kai ba akwai Sayyidina Sa'ad ibn Hubba akwai Sayyidina Al-Bara ibn Azib shi ma wasu malaman suna hadawa har da shi cikin waɗanda aka mayar gida a ranar amma wasu malaman suka ce akwai hadisin da shi Sayyidina Al-Bara ibn Azib din ya ruwaito a cikin Sahih Bukhari wanda ya nuna alamar kamar da shi aka yi wannan yaki to akwai Sayyidina Rafi ibn Khadij shi ma sahararren sahabi ne mai yawan ruwayar hadisi akwai hadisan shi da yawa a cikin Bulughul Marami da shi da Samar ibn Jundub shi ma yana da abunan yana da hadisai da yawa to dukkanin su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yardar musu a jiyakin da su duk da su ma a sannan din shekarun su ba su wuce na wayancan din da aka mayar gida ba amma dalilin shine shi Rafi ibn Khadij ya kasance wato mahiru ne wajen harbi ya iya harbi in yayi harbi yana samu ya iya harbi sosai harbi da kibiya ya iya sosai dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje da shi to shi kuma Samar ibn Jundub sai ce ya Rasulullahi na fi shi karfi fa na fi Rafi'u dan karfi da za mu yi kukawa ma zan iya kada shi yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labarin abin da ya faɗa sai ce to shikenan ku yi kokawar in gani sai da suka yi kokawa a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuwa shi Samaratu din ya kada Rafi'u shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ma a fita da kai sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa yi kamar su fata ba za a yi fa wajen yaƙi fa mutum ya san in ya fita din nan ba lallai ne ya dawo da rai ba amma a hakan kaga mutum akwai waɗanda har kuka suke yi dan ba su fita da su eh akwai wani sahabi mai ban mamaki Hanzalatu shi Hanzalatu ana gobe za a fita yaƙin Uhudu yayi aure yana tare da amaryar ya je yayi sallar asuba ya dawo ma'ana dai yana tare da amaryar dai daidai lokacin da aka yi shelar za a fita saboda haka ko wanka bai yi ba da janaba a jikin shi ko wankan janabar bai yi ba ya fito aka tafi yaƙi ka ji ba imani ya kai da ya fita kuwa Allah da ikonsa a wannan ranar ya yi shahada yana daga cikin waɗanda suka yi shahada an zo ana duba gawarwaki za a sallace su Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sahabbai mala'iku ne suke mishi wanka ku kyale shi tukunne yanzu mala'iku ne suke mishi wanka bayan an dan jima sai ya ce to yanzu ku dauko shi da suka zo dauko shi sai aka ji gaba ɗaya jikin shi din ruwan wankan da mala'ikun suka yi mishi haka aka ji aka binne shi to a ka'ida shi shahidi ba a yi mishi wanka jinin nan nasu na shahada da suka yi ya fi almiski kamshi a ranar alkiyama gaba ɗayan su ba wanda aka yi wa wanka sai iya shi kuma mala'iku ne suka yi mishi wanka
da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an dawo gida a tambayi matan shi ko ya fitar da janaba ne daga dawo kowa aka ga mata ayyayi shahada tace dama ta san zai yi yi shahada din domin dama daga bacci ya tashi a lokacin kuma ya ga mata cewa ya ga sama ta bude ya shiga ciki kuma saman ta rufe sai sai ta fassara mishi mafarkin da cewa shahada za ka yi a wannan yakin da za a yi to hakan kuwa aka yi saboda haka to a ranar kuma shi ta samu ciki dan haka bayan kamar wata tara sai ta haifi wani da aka kawo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya mishi kahaniki ya mishi hudu bayan sanya masa Abdullahi shine Abdullahi bin Hanzala wani jarumin sahabi wanda a ranar da za a yaki wannan ranar da sojojin Yazidu suka zo za su shigo garin Madina yana daga cikin wanda suka fita suka yaki su yayi iyayen sa wajen yaki da su Abdullahi bin Hanzala ana buga misali da shi wajen jarumtaka sannan bayan haka akwai Amr ibn al-Jamuh wanda shi kuma gurgu ne shi amma ranar yakin Uhud yace zai fita ƴaƴan suka ce baba kai gurgu ne kuma Allah ma ya maka uzuri yace laysa 'ala al-ami harajun wala 'ala al-arji harajun wala 'ala al-maridi haraj babu laifi akan makahu babu laifi akan mai jinya mara lafiya babu laifi kuma akan gurgu idan ba su fita gun yaki ba dan haka Allah ma ya maka uzuri yace a'a aini so nake ni ma in je in yi shahada kanjama kawai dan yin shahada ma shi ya fito ya kuma fita din da yaje sai yace a filin yaki yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yanzu idan nayi shahada a gun yaki nan a aljanna kafan nan ta zan take ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace masa kwarai kuwa ai a ranar kiyama gaba ɗaya Allah zai dawo da kai daidai inda kake a aljanna yace to alhamdulillah shikenan ko ya shiga anan ko ya shahada akwai abokin sa Abdullahi bin Haram baban Jabir bin Abdullahi shi kuma a ranar ya kira Jabir za a fita wajen yaki yace Jabir zan fita wajen yaki kuma ina jin kamshin aljanna alamar shahada zan yi domin kamshin aljanna nake ji tun jiya yace baba kai hakuri tunda ni ne matashi ni in fita yace a'a kai din ka zauna ka kula min da kannanka yace baba yace har sai da suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wancan Abdullahi bin al-Jamuh Amr ibn al-Jamuh sai da ƴaƴan shi suka kai karan shi gun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku kyale shi tunda yana san fita to abokan juna ne da shi Amr ibn al-Jamuh da kuma Abdullahi bin Haram hasali ma shi Amr ibn al-Jamuh yana auren kanwar Abdullahi bin Haram din haka suka fita a filin yaki yayin da yaki gwaje ya hargitsi haka suka tsaya side by side gashi ta lokacin da suke abin nan akwai Sa'ad ibn Rabi radiyallahu anhu wanda shi ma bayan an yakin Uhudun an gama saboda mu'minai da yawa sun yi shahada wajen mutum 70 ne suka yi shahada a ranar bayan ya yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a dubo mishi ina Sa'ad ibn Rabi aka ji ana ta duba shi can sai wani ya hango shi ya zo gun shi yace wa kake nema yace ai kai nake nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zo in duba in ga yaya kake yace ka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni nayi shahada domin ina gab da mutuwa yanzu kuma ka ce mishi ina roƙon Allah ya saka mishi da dukkan alkhairi sannan kuma ka gaya wa abokan mu sahabban shi cewa idan har suka bari hannun kafirai ya kai ga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ɗaya daga cikin su yana iya yin motsi alhali suna iya motsa koda fatar idan su yace to hakika su sani cewa ba su da wani uzuri a gun Allah bayan shi akwai sayyiduna Anas bin Nadr ina ga haka sunan shi yake baffan Anas bin Malik ne shi ma a lokacin nan saboda yadda kafirai suka rika saransa yadda ya sha sara da suka a wannan ranar gawar sa ma kasa shaida shi akai sai wata kanwar shi ce ta shaida shi da babban yatsan sa haka babban yatsan kawai ta shaida ta ce wannan shine dan uwana ka gane eh a wannan ranar akwai wata sahabiya ana kiranta Ummu Ammara Nusayba Ummu Ammara lokacin da yaki yayi zafi maza ma gudu suke Nusayba haka ta tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kafirin su sun kewaye kowa so yake yi ya samu damar da kibiyar shi ko takobin sa zai kai ga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam maza ma sun tarwatsi wadanda aka bari tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam duka ba su kai mutum 10 ba amma ita wannan Nusayba haka ta tsaya da takobi wannan kafirin yazo ta buge shi wannan kafirin ya taho ta buge shi sai ta kai ga har sun sare mata hannu hannunta aka suka sare shi da takobi a kokarin bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar akwai Sa'd bin Abi Waqqas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin mutum 10 wadanda aka yi musu albishir da aljanna tun anan duniya shi ma da yaki yayi zafi masu gudu na gudu shi kuma yana tsaye yana harbi dama shi maharbi ne yana harbi duk wanda yazo wucewa zai gudu Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mishi juye kibiyoyinka a cikin kwarin Sa'd Sa'd yana harbi harbin sa yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa addu'a yana cewa Allahumma saddid ramyahu wa ajib da'awatahu Allah ka daidaita harbin sa duk abin da ya harba Allah ka sa ya samu kuma Allah ka amshi addu'ar sa duk abin da ya roka ka bashi yana cewa harbi sai ya Sa'd fidaka abi wa ummi irmiya Sa'd fidaka abi wa ummi irmiya Sa'd fidaka abi wa ummi harbi sai ya Sa'd mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake bi taba ga wani irin wannan kalma ba sai shi Sa'd dan Abi Waqqas a wannan ranar ya ga mata ita tafi sau 100 a wannan ranar akwai Sa'd bin Ubada radiyallahu anhu shi ma wato a cikin kafiran akwai wanda yazo da akwai wani abu haka wani sanda da suke dauka na yaki wai kamar wani gwami ne haka wanda shi ma ana duka da shi a gun yaki haka yazo ya buga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zamto kwalkwalin Annabi sallallahu alaihi wasallam hular yaki wato ta shiga nan din sa gefen fuskar shi to Sa'd bin Ubada yazo cire mishi sai hakorin sa ya cire
shi hakorin
Sa'd bin Ubada ina jin ko shi ne ko Abdurrahman bin Auf yazo cirewa sai hakorin shi ya balle ya sake juye ɗaya bangaren zai cire nan ma dai hakorin ya sake ballewa amma duk da haka sai dai cire mai raunukan da ke jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar sun yawaita sosai sai da Nana Fadima radiyallahu anha dama ta zo wajen sai ta dauko taburma karon ta kona to wannan tokar taburmar ita ta rika zubawa raunin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai jinin ya tsaya amma gunda Annabi sallallahu alaihi wasallam jinin nashi ya zuba kusa da wani kogo ne har yanzu nan kogon yana nan amma har yanzu nan kogon kamshi yake saboda albarkar wannan jinin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taba tsa a wajen abubuwa sun faru sosai a wannan ranar amma babban abin da ya faru ko da yake in Allah ya dawo sai a karatu na gaba zamu kawo full labarin yakin amma dai babban abin da ya faru gaskiya laifin daga wajen su sahabban ne abin da ya faru shawara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu ko kuma umarnin da ya basu shi suka saba akwai wani dutse a kusa da dutsen Uhud din a filin dutsen Uhud har yanzu nan kaje gun yana nan ana kiran shi Jabal Rumat yanzu an rage mishi tudu yanzu ya zama kankani haka bai fi dan karamin tudu ba haka amma da ainihin sa dutse ne sosai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora wasu maharba sun kai wajen mutum 40 ko fiye da haka yace duk abin da ya faru kar ku sauko ko mu muka samu nasara akan kafiran nan ko su suka samu nasara akan mu ku dai kar ku sauko to ina suna kan dutsen yayin da yaki yayi zafi an fara cin garaba akan kafirai sun juya da gudu sun fara zubar da kayayyakin su sun ga kayan ganima an fara ɗiban ganima kawai shikenan su ma suka sauko ba suka karya wannan umarnin suka sauko sai wani ana ce mishi Abdullahi ibn Jubair shi kadai ne da shi da kamar mutum 15 haka su kadai suka saura da su kuma kafiran da suka gudu kamar a ce wannan shine
dutsen kamar a ce wannan hula ita ce dutsen Uhud
no.
shi Jabal Rumat yana nan
no.
yakin kuma an yi shi ne kamar anan ka gane
no.
to da aka kora kafiran haka da suka yi haka kamar za su gudu su koma garin Makka
no.
suka zagayo ta nan to kaga mahawar ban da suke nan da suna nan a gun kaga da za su harharbe su su gama da su to sun riga sun bar wajen kawai shikenan suka zagayo haka su kuma kafiran sai zama su mu'minan an sa ta tsakiya nan gaban su kafirai ga kuma su kafiran ta bayan su ta a wannan lokacin ne yaki har gidi har aka shahadantar da baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Hamzatu bin Abdul Muttalib da wajen mutum 70 daga cikin sahabbai amma su ma kafira an kashe musu kusan mutum 70 din an kashe musu mutane da yawa su ma a wannan yaki insha Allah sai a karatu na gaba zan kawo labarin yakin na Uhud gaba ɗayan sa tun daga farko har ƙarshe insha Allah da fatan Allah ya sa wannan abin da muka ji ya ƙara mana so da kauna da girmamawa da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da alkhairi Allah ya ƙara musu yarda mu kuma Allah ya ba mu albarkar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa sakayyar da ta dukkan sakayyar da yake wa manzanni akan al'ummomin su Allah ya saka musu da alkhairi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المليل الاعلى الى يوم الدين وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dan uwa yana tambaya mutum ne da asuba yayi tahiyatul masjid a gida rakatul fajr a gida to ya taho masallaci sai ya samu masallacin ya cika sai waje an shin fada tabarma a waje to shin zai yi tahiyatul masjid a waje ne ko kuma dole sai cikin masallaci tahiyatul masjid farko dai hukuncin ta a gun malamai a mazhabin mu na malikiya sunna ce mustahabbiya amma da yawa a cikin malamai musamman kamar mazhabar hanbaliya suna ganin wajibcin ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya shigo masallaci ya zauna ya umarce shi tashi kai kai ne yace me yake to tashi kai sai suke cewa da ce ba wajiba bace da ba zai ce mishi tashi kai ba to amma tana an kira ta tahiyatul masjid ai a cikin masallaci ake yin ta ko kamar ranar juma'a ma wannan rakawoyi biyu da ake ai tahiyatul masjid ne dan haka in a haraba kake ba a cikin masallaci ba ba za ka yi ta ba ba za ka yi ta ba haka nan in a gefe kake ba ma cikin haraba ba nan ma ba za ka yi ta ba kawai samun waje za ka yi ka zauna sai dan kaga damar yin wata nafila ta ka sai ka yi amma yin ta bai zama lalle gare ka ba wanda ke cikin masallaci ne zai yi tahiyatul masjid sunanta in ka shigo cikin masallaci ko sauraron wa'azi ko dan yin karatu ko dan dauka ko tsintsiya zaka dauka a cikin masallacin ka fita in dai da alura a jikinka to an so ka yi ta eh wallahi a'lam bismillah